Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A kasar Ghana, wani dan majalisar dokoki ya shiga yunkurin ganin mahukuntan kasar sun dauki matakan warewa mutanen da ke da nakasa wani kason musamman a sha'anin samar da aikin yi ga jama'a a matsayinsu na masu yanci kamar kowane dan kasa.
Abu ne mai kyau da majalisar Ghana sun pass wannan bill, da zama doka zai taimaka ga masu fama mana kasa cikin kasar Ghana sosai-sosai, zai karfafa musu gwiwa.
To amma kafin nan za mu sauka Najeriya domin rawa daga inda muka tsaya a makon jiya a tantaunawar da ta hada wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da Alurwanu Ibrahim, wani gurgu da ya fice a harkar dinkin tufafin maza na gargajiya da na zamani.
Kalubalen da muke fuskanta shine idan mun taso muna san abu, ba a cika san a bar mu mu samu damar da zamu wannan abun ba, sakamakon wannan lalura da muke da shi ana tunanin tamkar ba zamu iya ba. Ka gane, wanda kuma idan aka ba mu dama muka yi, gaskiyar magana mun mafi masu kafan yin abun da kyau. Wannan shine. Sannan kaga kaman gurin koyan aiki, tsakanin inda nake koyan aiki da gidanmu akwai tafiya sosai. Dan a lokacin ban mantawa, duk da shekarun da yawa ina jin a moto ana dauka na 20 naira ne,
naira
20
kullum
lokacin daga bakin ruwa zuwa kasuwan bacci, haka ake dauka na.
So yanzu ya kai nawa?
Yanzu naira 100 ne gaskiya, wasu ma har 150. Kalubalen da na fuskanta a wannan lokacin tun tasowa na, gaskiya ni mutum ne wanda da wuya inje in ce wani ya bani wani abu, saboda ina ganin idan naje na ce wani ya bani wani abu, ko da dan uwana ne, sai in ga kaman na kaskantar da kai na ne a gurin shi. To na sha tashi gaskiyar magana, in ban samu kuɗi na tafiya ba, to sai dai in lallaba in tafiya kafa.
Tun daga bakin ruwa?
Tun daga bakin ruwa ina zuwa har kasuwan bacci a kafa. Ban mantawa lokacin ina secondary school, idan na tashi Islamiya karfe 11, to karfe 11 nan ina zuwa gida, kaya kawai zan canza, in sa kayan boko in tafi shago. Idan na je shagon nan ban wuce awa daya, awa daya karfe 12 da rabi nayi, zan kama hanya in tafi makarantar boko. Kuma tsakani na da makarantar ma yafi nisa ma daga shagon mu akan tafiyan da nake daga gida zuwa shagon mu. Kuma a haka zan zo shago a kafa, in danyi zaman nan na awa daya, sannan in kama hanya in tafi makaranta a kafa.
To a shagon da ka dan fara nuna ba a dan baka kudin mota?
Duk randa akwai aka samu alhamdulillah ana bani, randa babu kuma ina hakuri gaskiya.
Ware kaso na musamman na daga cikin alƙawarin da gwamnatoci suka dauka a ƙarƙashin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kunshe da haƙoƙin nakasassu, sai dai zartar da abin a aikace ya faskara. Idris Abdullah Bako na bindigin wannan fafutuka.
Masu fama da laruran na kasa a duniya na fuskantar wariya, musamman a kasashe masu tasowa irin Ghana, inda babu wani tanadi da gwamnati ta yi na dakile rashin aikin yi ga masu fama da na kasa. Kaɗan kuma da ke da aikin yi na fuskantar matsaloli na ababen more rayuwa, kamar rashin yanayi mai kyau wanda yake za su motsa cikin sauki a wurin aiki. Alal misali yanda za su hau bene. Waɗanda kuma suke da aikin hannu suna fuskantar matsalar tallafin jari da ƙwarin gwiwa daga gwamnati. Hakan yasa mafi yawancinsu suke ƙarewa kan titi suna bara. Waɗannan da wasu dalilai suka ingiza ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Madina a yankin Greater Accra, wato Francis Xavier Sosu, ya nemi a bashi goyon baya da wani ƙudurin doka wanda ya mika ga majalisar ƙasa. Wannan doka zai taimaka wajen tabbatar da samar da aikin yi na kashi 5% ga duk masu fama da na ƙasa a ma'aikatun gwamnati da masu zaman kansu a ƙasar Ghana. Kafin dai in je ga bakina waɗanda yake masu fama da na ƙasa ne, bari mu je ga shi Honorable Francis Xavier Sosu don ya dan bayyana mana kaɗan daga cikin ababen da ƙudurin ya ƙunsa.
There are some
6 components. The first one is a clause that introduced the 5% employment with persons of disability. And then there is a second clause that deals with the duty to employ a person with disability.
Yace akwai abubuwa guda shida a gudanar. Na farko wani sashi ne wanda ya gabatar da kashi 5 cikin 100 na samun aiki ga masu fama da larura na ƙasa. Sannan akwai sashi da za su tilastawa masu na ƙasa yin aiki. Kuma akwai sashi da ya haramta duk wani kamfani ko gungu da ke ingiza yin bara a kan shi. Kamar yanzu yanda dokar mu ta hana bara, amma sai ya kasance cewa gudanar da barace-barace a kan titi su ne wanda yake masu fama da ƙasa ƙasa suke yi. Don haka muka sa wannan sashi a cikin ƙudurin, wanda idan an zartar da ƙudurin ta zama doka, ba za a samu masu fama da na ƙasa a kan titi suna bara ba, domin an samar musu hanyar samun aiki. Haka kuma akwai sashi a cikin ƙudurin wanda yake za a ci tarar duk wani mai ɗaukar ma'aikata wanda ya ƙi ɗaukar wani domin yana fama da naƙasa. Shugaban cibiyar samarwa masu fama da naƙasa aikin yi, Alexander Kojo Tete, ya yi na'am da wannan ƙuduri.
Generally, we think that the bill has very important aspects of employment for persons with disabilities, having a mandatory minimum of 5% quota for employment for persons with disabilities in every country. So, having a mandatory minimum of 5% quota for employment for persons with disabilities in every country. So, having a mandatory minimum of 5%
gwamnati da masu zaman kansu su doki masu fama da nakasa akalla kashi 5 cikin 100 na ma'aikatansu. Abu ne mai kyau da majalisar Ghana sun pass wanga bill ya zama doka, zai taimaka ma masu fama mana su kasa cikin kasan Ghana sosai sosai, zai karfafa musu gwiwa.
Masu sauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako da Isa Lawal Ikara a Kaduna da waɗanda aka ji muryoyin su, ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.